Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai zangon FM su ma a radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu son su kama ma duniyar gizo sai su daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa fara shugaban kasar Najeriya ta kare tajitajitan da ake yayatawa cewa wai za a canza ministoci kana idan muka leka jamhuriyar Niger ku ji rahoton wata cuta ta bullo a wani gari da ake kira Zalet a yankin Agadez kuma har ta yi wa mutane 6 kisa sai dai hukumomin kiwon lafiya a kasar sun ce sun shawo kan matsalar kana zamu kawo muku shirin kallabi musamman akan waiwayen da shirin yayi a shekarar ta gabata ha kuma muna dauke da labaran da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka ta da Nasir Ahmed Hausawa sai sakon da ku masu sauraro kuka bar muna akan wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a barkanku da hantsi. Rundunar sojojin Najeriya ta ce soja sun gano karin wuta daga cikin ƴan matan nan da mayakan kungiyar Boko Haram suka sace shekaru uku da suka shige. Wani kakakin rundunar sojan ya ce an samu yarinyar ne tana shawagi can kusa da wani daji da ya taɓa zama hannun su ƴan Boko Haram ɗin. Hakuma rahotannin sun ce ita wannan yarinyar mai suna Rakiya Abubakar tana wato ana sanar tana cikin ƴan matan nan mai tanda ƴan kai da su ƴan Boko Haram ɗin suka sace su. Daga makarantar su dake garin Chibok a cikin jihar Borno a watan Afrilun shekarar 2014. Sace amma ta na Chibok dai ya ja hankalin kasashen duniya da dama sai dai kuma duk da haka har yanzu ba a gano mafi yawancin su ba. A watan Oktoba da ya gabata ne gwamnatin Najeriya ta kulla wata yarjejeniya da ta kai ga asako kamar ƴan mata 20 daga cikin su.
Akalla mutane 9 suka rasa rayukansu lokacin da wani bomb da aka saka cikin mota ya tashi a wani gari dake bakin gabar tekun kasar Syria. Wanda kuma wannan shine karan farko da ake samun irin wannan tashin hankalin tun bayan da aka soma aiwatar da yarjejeniyar sulhu a makon jiya a cewar kafofin yaɗa labaran kasan wata kungiyar kare haƙƙin mutanen Syria da mazauninta yake a Ingila mai suna Observatory cewa matai mutanen da suka halaka sun kai 14 dama tun kafin wannan ta faru yarjejeniyar tsagaita ta fadan ya soma tangal-tangal bayan da sojan gwamnati suka tsananta hare-haren da suke kaiwa kusa da Damascus babban birnin kasar yayin da su kuma mayakan ƴan tawaye suka fara bayyana aniyar su ta janyewa daga taron ƙarfa sulhun da ake shirin yi a cikin watan nan Rasha da Turkiya da Iran ke jagorancin shirye wannan taron sulhun.
To shugabannin manyan hukumomin leƙen asiri na Amurka kuma sun ce sun imanin cewa Rasha ce take da hannu dumu-dumu a cikin kutsen da aka yi da kuma bayyana asiran bayanan da aka tatso ta hanyoyin sadarwar duniyar gizo na jam'iyyar Democrats kuma an yi hakan ne domin neman ita Rasha ta yi tasiri wajen juya alƙiblar zaben 2016 na shekarar da ta gabata kenan da aka yi aka kammala shi. A lokacin da suka bayyana jiya a gaban 'yan kwamitin harkokin soja na Majalisar Dattawan Amurka, shugaban hukumar leƙen asirai ta ƙasar James Clapper da takwaransa na hukumar tsaro Michael Rogers da kuma ƙaramin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Marcel Letellier sun ce ra'ayinsu ya zo ɗaya kan cewa shugabannin ƙol da kunnen Rasha ne suke da ikon su ba da izini na irin wannan shishigi da satar bayanai na asirin wata ƙasa. Sun kuma bayyana abin da Rasha ɗin ta yi da cewa barazana ce ga muradin Amurka. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama shi ne ya umarci hukumomin leƙen asiran su je su bi diddigin duk shishigin da ake jin wasu ƙasashen waje sun yi a harkokin zaben Amurka tun daga zaben da aka yi shekarar 2008 zuwa yau.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amfani da lafazi mai gaunin gaske wajen la'antar kisan gillan da aka yi wa sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu 'yan ƙasar Morocco a 30 ta gabata a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Sojojin biyu sun rasa rayukansu ne lokacin da wasu suka kai musu hari yayin da suke raka ayarin motocin da ke jigilar man fetur zuwa wani wuri mai tazarar kilomita 60 yamma da garin Obo. Wanda su kai musu farmakin bayan sun kashe sojan sun arce zuwa cikin kunkurmin daji. A sanarwar da ya bayar kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce duk wani harin da za a kai akan irin waɗannan sojojin da ke aikin kiyaye sulhu ana iya daukansa a matsayin laifin yaki kuma za a zartar da hukuncin horo akan duk wanda ake ke da hannu akan a cikin sa yadda wannan kasar ta Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya tun shekarar 2013 ta afka cikin tazoman bayan da mayakan yan tawaye masu aƙidar musulunci suka kwace ragan mulkin kasar wacce akasarinta duk kristoci ne har ma suka tumbuke shugaban kasar na lokacin François Bozizé
to majalisar wakilan Amurka kuma ta amince da wani kudiri na la'anta ita majalisar dinkin duniya kan kuri'a da ta zartar can kwanan baya inda take caccaka kasar Isra'ila kan gidajen da take ci gaba da ginawa Yahudawa a yankunan Palestinawa wakilai 341 suka amince wasu 80 suka ki amincewa da kudirin wanda ba dole sai an yi aiki da shi ba wanda kuma majalisar wakilan Amurka din ta zartar da shi a jiya Alhamis inda take jaddada goyon bayanta ga Isra'ila da kuma kin goyon bayan duk wani mataki da majalisar ta dinkin duniya za ta dauka nan gaba mai nuna kyama ga kasar ta Bani Yahudu a cikin watan jiya ne dai Amurka ta yi abin da ba ta saba ba wato ta kebance kanta daga jefa kuri'a lokacin da aka zo neman kudin kasashe game da sukar lamirin Isra'ila din a kan wannan gidaje da take ginawa yan kasar ta yankunan Palestina din
to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka to bari mu bude taskar rahotannin da kare ta jitan cewa wai shugaba Muhammadu Buhari zai canza wasu ministocin sa ga Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton
fadin shugaban Najeriya ta fito ta ce ba gaskiya bane rade-raden da aka yada cewa shugaba Buhari zai garan bawul ga gwamnatin sa inda har wasu kafafan labaru suka yada cewa shugaban zai sauke ministoci akalla 10 da sauye waɗanda ba su da kwazo wajen aiki kakakin shugaban Garba Shehu ya shedawa Muryar Amurka hakan a wata zantawa ta musamman
wannan magana mu ma karanta ta muke a gidajen jaridu domin sati da ya wuce satin Kirsimati shi da kansa shugaban Muhammadu Buhari ana taron majalisar ministoci shi kansa ya tada wannan magana cikin raha yake cewa shi ma fa ya ga wannan magana ana ta yada ta cewa wai za a canje ministoci yace to shi ma bai san ta ba to yau idan shi shugaban kasa bai san da magana ba wanda ministocin nan shike da ikon ya nada kuma ya cire wannan magana mu ba mu san inda aka samu ta ake yayata ta ba
ko kila gane ake sabo da yi ne idan an kai shekara 1 ko kusan 2 a harkar gudanarwa akan dan yi sauyi saboda a samu wasu daban su taka rawa
eh duk wanda yake da ra'ayi akan wannan ko zai iya fadar ra'ayinsa amma ra'ayi da yake da muhimmanci akan wannan magana shine na shugaban kasa shi zai sa a yi shi zai sa a fasa ina tabbatar miki idan ya shirya zai yi wannan canje-canje za a sanar da jama'a a ce lokaci yayi gashi abin da za a yi
duk da wannan musantawar dai wasu manyan magoya bayan shugaban Najeriya na da ra'ayin yin garan bawul din shine mafi a'ala ga abin da ciro man bakan daura ke cewa
yo inda har Allah sa jinar Muhammadu Buhari shugaban kasar nan yayi canje-canjen gwamnatin to billahi allazi la ilaha illahu ya yi farga jaji yanzu ya yi farga sosai
a nasa bangaren malamin islama Husaini Zakariya ya ce addu'a shugaban ke bukata ba garan bawul a gwamnati ba
sai mu roki Allah ya sanya shugaban nan da Allah ya ba shugabanci ya jajirce ya dogara ga Allah subhanahu wataala duk abin da ake fada na cewa an jefe shi ko an mai san mu ya kau da kai daga wannan isan cewa Allah shi ke zartar da abin da ke da kyau da abin da bai da kyau babu wani abu wanda zai faru sai wani abin da Allah ya so ya faru sai kuma Allah ya kaddara zai faru hadisi da ayoyin Qur'ani sun tabbatar da haka cewa inda dukkan al'umma za su taru da halittu gaba daya su taru su yi meetings ce tun mu amfani wani da kwarzane guda daya ba za su iya ba sai abin da Allah ya rubuta mu wannan mutumin zai samu
Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Amshin waka ta
in kaji hujjar bari in bude maka. To madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasam matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasam ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azarta talakan cikin ma'azarta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kanan sawa ya yi gode Allah baya yin alheri shi ne talakan cikin ma'azarta
to madalla daga batun canjin ministoci kuma sai na wata cuta ta bullo a garin Zalet dake yankin Agadez a jamhuriyar Niger wadda kuma cutar har ta yi wa mutane shida kisa ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
suite aux informations reçues relatives à cette situation le 4 janvier 2017 une équipe médicale d'Ingal a été immédiatement dépêchée
Idrissa Maiga Muhammadu magatakardan ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger a television ta ƙasa yana bayyana wani zazzabin masassara da ya kula a garin da ake cema ta Zallet a cikin karkar Ingal a jihar Agadez inda ya ce tun lokacin da suka samu labarin ne suka tura tawagar likitoci daga Ingal domin yin bincike na gaggawa kuma tawagar ta binciki mutane 50 inda aka samu 40 dauke da masassara rungurungun mutane 6 ne suka rasu amma 4 tun makonni 2 da suka gabata yayin da 2 suka rasu a ranar 3 ga watan Janairu shekarar 2017
la consulté 50 patients dont 40 présentant un paludisme confirmé au test rapide au total 6 décès ont été enregistrés dont 4 2 semaines auparavant
Wata tawaga ta biyu ta jaha ta likitoci ta ƙara ma tawagar malaman asibitin na Ingal ƙarfi kuma ba wanda aka rike asibiti tun wannan lokaci ya ci gaba da cewa kamin ya bayyana mutane 313 da likitocin suka duba tsakanin ranakun 4 zuwa 5 ga watan Janairu da muke ciki yayin da aka samu 202 daga cikin su suna dauke da cutar zazzabin cizon sauro ya ƙara da cewa marasa lafiya na kokawa ne da kamuwa da majinar gaba mai taushe lumfashi wannan yana faruwa ne sabili da tsananin sanyi da ake fuskanta a halin yanzu inda yace to ni aka ci gaba da waye ma al'umma kai ga mada irin matakan da kamata su dauka domin su kare kansu daga tsananin sanyin da ake fama da shi
le reste des malades se plaignent pour la plupart de pneumopathie et de rhume ces affections respiratoires sont favorisées par la vague de froid intense ces derniers temps
dukan marasa lafiyan an ba su maganin kyauta kuma an bude gidan asibiti na Azlet da aka rufe watanni 2 da suka gabata tun lokacin da ƴan kasar China masu tono ma'adanai suka tafiye su inda aka kai ma'aikata da kayayyakin aiki isassu abinda ya sama nake tabbatar su a muku da cewa babu wani tashin hankali akan wannan zazzabi na masassara kamin daga ƙarshe yace muna kashedi da babban murya da babu wanda adda izinin magana kiwon lafiya in ba ma'aikatan ofishin ministan kiwon lafiya ba da aka wa izini su maganta a kan sha'anin kiwon lafiya a cikin wannan kasa kuma ma'aikatun nan mu ne na farko ya kamata a ba duk wani labari dake nasaba da kiwon lafiya
nous rappelons que seuls les services compétents du ministère de la santé publique sont habilités à déclarer et diffuser des informations sur les problèmes de santé publique nos services doivent être les premiers à être informés de tout phénomène touchant la santé des populations en vue d'une prompte réaction.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirin mu na gaba.
Ya salamu ku hayya hayya salamu ku in mata na zama kallabi tsakanin rauna saloniyar
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi Barkamu kuma da sabuwar shekara. A cikin shirin namu na yau, za mu sake waiwayawa baya. Mu ji wasu daga cikin matan da shirin Kallabi yayi hira da su a cikin shekarar 2016 da ta gabata.
Sunana dai Aisha Madawai Isa. Yanzu na kai matakin professor.
Wace irin gwagwarmaya kika yi kafin ki kawo inda kike a yau?
Yasa ake mai ce da Hausa tashin arewa, arewa ma a Sokoto ce ne karatun boko har ta kai ga wannan matsayi da yake duk abin da mutum ya zamo dama muƙaddari. Ni ban taɓa yarda da cewa aure yana hana a yi karatu ba, sai dai in mace ba ta gani yadda ya karatu, to wannan kuma abin da ban yi.
Sunana Maryam Awaisu, na rubuta wani littafi sunan shi Burning Bright.
Don su wa kika rubuta wannan littafin? Kuma menene gurinki akan wannan littafin?
To gaskiya wannan littafin da kowa zai iya karanta ne, manya, yara, kowa zai iya karanta littafin ya ƙaru da shi kuma.
To ni dai sunana Aisha Maki.
To yanzu ga ki nan a Amurka, birnin Washington DC, me ya kawo ki Amurka?
To abin da ya kawo ni Amurka dai akwai wani program da na shugaba ƙasar Amurka wanda Barack Obama wanda ake cewa yadi. To saboda shine ni sai na zo ta bangaren yanda ake jagorancin jama'a ko in ce horar hula. Kuma akwai wani abu guda da Obama ya gaya mu wanda gaskiya na ji daɗin shi, da yake ce mu wai kada mu taɓa cewa wai meye ƙasar mu za ta mu, a'a mu riƙa tunanin kullum me za mu ma ƙasar mu, saboda in muka ma ƙasa gaba ɗaya al'umma ce za ta yi amfani, ba wai mu kaɗai ba ne, kuma in ma ƙasa, ƙasa za ta ci gaba kuma kowa ya amfani da shi.
Cikakken sunana shine Dr. Ladi Adamu Kwanshi.
Ko kin gamsu da yawan mata da ke shiga aikin jarida?
Ai wannan bangaren nan namu na jarida, ai mata ne sun fi yawa.
Wasu na gani kamar aikin jarida ba na mata ba ne?
A da kenan fa, abubuwa sun canza yanzu.
Sunana Ruqayya Suleiman Ambara daga Bakori Local Government Katsina State.
Me ma ya ja ra'ayinki har kika yi sha'awar ki je makaranta koyan tukin jirgin sama?
A gaskiya a lokacin da nake karatu a Zaria, da yake makwabtanmu shi ne makarantar koyon jirgin ba, to kullum na zo wucewa dai ina ganin college ɗin abubuwa da yawa yana gudu cikin zuciyata.
Ranar da kika fara tuka jirgin saman ma ke kadai, ya kika ji?
Wai ai ranar daɗi na ji sosai, saboda
ba ki ji tsoro ba?
Wallahi ranar yadda kika san an zare min tsoron da ke cikin zuciyana gaba ɗaya.
Sunana Zainab Abubakar Atiku Bagudu, ni likita ce a naƙure a ɓangaren duba yara.
Wasu za su yi tunanin cewa tun da ke yanzu matar gwamnati, ai duk wani aikin gwamnati sai dai ke tattara shi ki aje gefe guda. Me ya sanya kika ci gaba da yin aikin ki na likita?
Watan shi aikin likitanci ina gani ko ka yi ritaya daga wajen aiki har abada, dole ne a ci gaba da yin shi. Allah ya ba mutum dama kuma yana da ikon ya yi magana har mutane su saurare shi. Daman nan kuma ni ina gani wanda Allah ya ba mu ba wai saboda wani dabaran kaina ne ba ko shi mai gidana, Allah ne ya ba mu. Saboda haka dole ne haki, akwai hakin jama'a, akwai amana.
Sunana Dina Musa Yaro, ni haifafiyar Malam Fashi Local Government ce ta jihar Katsina.
To Malama Dina, kamar waɗanne irin matsaloli ne kike gani mata da yara da matasa ke fama da su musamman a wannan yankin da kike?
To gaskiya a yankina dai abin da na lura shi matasan mu ba su da aikin yi sosai, ko kuma in ce babu ma dai aikin yi. Dan abin da ke kawo hopelessness a rayuwar mutum, wato ya waiga ya ga kamar shi ba komai ba ne. To babu wanda ba komai ba ne, kowa komai ne. Abin da kawai kake bukata shi ne ka iya gano potential ɗinka, wato me za ka iya yi a rayuwarka. To in ka gano me za ka iya yi a rayuwarka, to shi ne mu ma sai mu taimaka maka, mu ƙara koya maka abin nan.
Haka kuma a cikin shekarar 2016, shirin Kallabi ya zanta da Saratu Gidado, wadda aka fi sani da suna Dasu, ‘yar wasan fina-finan Hausa.
Masoyana da addu'a ku Allah ya rika ɗaga ni, da kuma bin iyayena da nisau da kafara Allah ya raba mu lafiya. Abin da na ce muku ci gaba da yin addu'an nan ne ta ƙauna, domin duk wani mai ƙaunata shi Allah ya ƙaunar sa. Su kuma makiya, su dandene ba.
Makiya kuma fa.
Yawwa, su kuma makiya. da suke cin da su ko kuma suke kin Hausa din to su ba hankali rayuwa ce ni nasiha zan musu duk abin da kake wallahi sai kaga irin shatsakar dakin ka
ma sauraro anan kuma zamu dasa aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shira A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To, an gaishe ki Maryam Dauda. Yanzu mun zo ga labarin da suka ɗauki hankulan jaridun nan Amurka ga kuma Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. Sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da shigowa sabuwar shekara ubangiji Allah ya sa mun shige ta a sa'a amin a cikin sharhin jaridin Amurka na wannan mako zamu fara ne da jaridar Washington Times inda jaridar ta rawaito labarin wani babban jami'in yan sanda a jihar Massachusetts inda ya baiwa yunkurin sabon zababban shugaban kasar Amurka na gina katanga goyen baya da kuma neman yin amfani da fursunonin da ke gidan yarin jihar sa yayin da ake rantsar da shi a karo na 4 a ranar Laraba da ta gabata a ganin Sheriff Thomas M. Hudson yin hakan zai taimaka gwamnatin tarayya da kuma su fursunonin wannan yunkuri na jami'in yan sandan ya zo daidai da lokacin da mafiya yawancin jami'an gwamnatin jihohi da gundumomi a Amurka ke kokarin yin amfani da damar da kundin tsarin mulkin kasa ya ba su domin yaki da dokokin bakin haure da ake saran Trump zai karfafa a kansu sai kuma malaika jaridar Washington Post jaridar ta rawaito labarin wasu mutane hudu da aka kama sakamakon zargin sa da ake da kama wani na kashashe da kuma azabtar da shi game da maganganun batanci ga Trump da suka yi suka kuma saka hoton bidiyo a shafin Facebook. Faifan bidiyon dai ya nuna yadda saurayin yake a firgice cikin riga mai hula da wando mai duhu. An daure wuyansa da hannayensa da bandeji ruwan lemo tare da rufe bakin sa da selotip. Jami'an yan sandan jihar Chicago sun ce sun tsinci mutumin ne akan hanya yana ta tangal cikin gajeren wando duk da tsananin sanyin da ake inda suka kai shi asibiti domin a duba lafiyar sa. Jami'an sandan suka kara da cewa mutumin ba shi da lafiyar kwakwalwa. Jim kadan yan sandan suka amsa kiran hayaniya a wani gida da ke kusa da inda al'amarin ya faru kuma suka kama mutane hudu biyu maza biyu mata sai kuma labarin da jaridar ta rawaito na sukar da Trump ya yi wa jami'an tsaron Amurka akan Russia da yake raba kan yan jam'iyyar Republican sukar da zababban shugaban kasar Amurka Donald Trump yake yi karara ga jami'an tsaron Amurka yana raba kan yan jam'iyyar Republican a majalisar tarayyar Amurka inda wasu ke shirin farma Trump saboda kakkaucewar da yake yi akan saka hannun Russia a cikin zabe da kuma wasu al'amuran kasar sai mu leka jaridar USA Today jaridar ta buga wani babban labarin ruwan dusar kankara mai tsayin kafa 10 zuwa kafa 15 da zai tunkari kudancin Amurka masu hasashen yanayi sun ce babbar iskar ta ci gaba da tunkarar yankin jihar California da matsanancin dusar kankara da kuma ruwan sama nan da 'yan kwanaki zuwa cikin hutun mako labarin labari ne mai karfi sakamakon kanfar ruwa da ake fama da ita a jihar da kuma masu wasannin ski akan dusar kankara Labari mara daɗi kuwa shine magidanta za su iya fuskanta ambaliyar ruwa da kuma zamiyar ƙasa ta tabo. Haka kuma dusar kankarar za ta iya yaduwa zuwa kudanci tun daga jihar Texas har zuwa jihar Virginia a yammacin ranar Alhamis zuwa Asabar. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na Murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Nazir yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum jiyoyi Hausa. Kuna magana da Comrade Anace na Waziri Umar Federal Polytechnic Birnin Kebbi. Don Allah ku isar min da kukana ga gwamnatin jihar Kebbi da ta yi wa Allah ta biya ma'aikatan da suka aje aiki da waɗanda suka rasu kuɗaɗensu na pension da gratuity daga cikin kuɗaɗen nan da shugaban ƙasa ya ware dangane da rarar biyan bashin da aka samu na Paris Club. Dole gwamnatin jihar Kebbi ki tausaya ki biya waɗannan nau'o'in ma'aikata kuɗaɗensu domin fita daga cikin halin tagayyara da suka samu kansu a ciki.
Assalamu alaikum Murya Amurka. Mai magana Radi Musa Zaburansi daga nan Zabaran ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Murya Amurka ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa tsarin na gwamnatin tarayya wadda ta aka zabu wasu jahohi wadda a yanzu haka har aka fara ba su allowances na 200,500 to a hakikanin gaskiya mu talakawa na Najeriya mun ji dadin wannan tsari to amma kash sai dai sai ga shiga wasu kan shiga har kafafan watsa labarai sukan soki wannan al'amari wanda mu kuma ɗan Najeriya muna ganin wannan tsari da aka yi hakikanin gaskiya yayi dade domin akwai gwamnatoci da yawa sun wuce ba su yi ba.
Assalamu alaikum Maryam America mai magana Hamidu Kadallabu daga nan Kadallabu a kurin Gulumariya cikin jihar Jika Jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayi na kan hasin nan hasi farashi mai rahusa farashi mai sauki ya kamata gwamnati Nijar tun yanzu a fara saidawa ko'ina kuma a kai ko'ina kowanne lungu kowanne saku. Gaskiya hasin nan ya taimakawa talakawa kuma talakawa ana son shi tun yanzu abu dai a fara saidawa hasi farashi mai rahusa farashi mai sauki.
Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awali ba zai iya rike kamar ko mutum da cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah biya ya kuma tsaka kuna ga ƴan adawan jihar Bauchi yana adawa a mana aiki har gwamnati mai mana aiki saboda sai mu ajiya yi gado ji kuma ido ido da kwalta amma ba a ce kowa ya kasa ba muna gode kowanne gwamnati da yake yin bunƙasa aiki a cikin jihar Bauchi.
To madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma takaice Aliyu bismillah.
To rudar sojojin Najeriya ta ce sojanta sun gano ƙarin wuta daga cikin ƴan matan nan da ƴan Boko Haram suka sace shekaru uku da suka shige a jihar Borno. Wani kakakin rudar sojan ya ce an gano wannan yarinya mai suna Rakiya Abubakar ne tana shawage kusa da wani daji da ya taba zama hannun su ƴan Boko Haram din. Kuma sace ƴan matan na Chibok dai ya janyo hankalin ƙasashen duniya da dama sai dai da haka har yanzu ba a gano mafi yawancinsu ba. Akalla mutane tara suka rasa rayukansu aka kashe su lokacin da wani bomb da aka saka a cikin wata mota ya tashi a wani gari da ke can gabar bakin tekun ƙasar Sham wato Syria wanda kuma wannan shine karin farko ma da ake samu irin wannan tashin hankalin tun bayan da aka so mu aiwatar da yarjejeniyar na sulhu makon jiya a cewar kafofin watsa labaran wannan ƙasar. Wata kungiyar kare haƙƙin mutanen Syria da mazaunin teki a Angila mai suna Observatory ta ce mutanen ma da aka kashe sun kai kila 14. Daman tuma kafin wannan da zo ta faru yarjejeniyar na tsagaita faɗan tana tangal-tangal bayan da sojin gwamnati suka tsananta hare-harensu can kusa da birnin Damascus wato fadar gwamnatin ƙasar yayin da su kuma ƴan tawaye ɗin suka fara bayyana aniyarsu na janyewa daga wani taron ƙarfafa sulhun wanda ake shirin a yi a cikin wannan wata ɗin a ƙarƙashin lemon Rasha, Turkiya da kuma Iran. Sannan shugabannin manyan hukumomin leƙen asiri na Amurka sun bayyana jiya gaban majalisar dattawan Amurka ɗin suna bayyana imanin cewa sun tabbata Rasha ce take da hannu dumu-dumu a cikin kutsen da aka yi aka kuma sace bayanai aka kuma tona bayanai ɗin na jam'iyyar Democrats abinda aka ce Rasha ta yi domin ta yi tasiri wajen juya alƙirar zaɓen shekara 2016 da aka yi aka kammala. Sannan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar kisan gillar da aka yi wa sojojin kiyaye sulhun majalisar ɗinkin duniya su biyu yana sanin ƙasar Morocco a ranar Talata da ta gabata a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Sojojin sun rasa ransu ne lokacin da wasu suka kai musu hari yayin da suke raka ayarin motoci masu ɗaukar man fetur zuwa wani gari da ke da tazarar kilomita kamar 60 can yamma da garin Obo. Majalisar Wakilan Amurka kuma ta amince da wani ƙuduri na la'antar Majalisar Ɗinkin Duniya saboda ita Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ta caccake Isra'ila.
To madalla da taƙaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka min na gabatar da shirin da Chubahiro Jodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Daron Smith ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.